Lizard, 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 lizard. Bad, 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 bad. Room, 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 room. Desk, 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 desk. Door, 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 door. Da 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 da